Records.
Mata za su yi rawa a daura zani ba wani yawa. Yan mata za su yi wasa a kira mana nilin baba.
Baba baba baba.
Sai mu yi dan musuku 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 musuku. Abuga malawu 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 malawu. Bakida wai wai wai. Didi ke zarawa. Malawu 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 malawu.
Sama 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 sama. Sama 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 sama.
Malawu 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 malawu. Da aiki sai su yi kwadago. Alaba mu ku samu, alaba mu ku samu. Idan mun samu, ku ma kun samu. Sai mu yi dan musuku, 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 musuku. Abuga malawu, 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 malawu.